Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 20 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
An kashe mutane 5, wasu 18 kuma suka sami raunuka a wani harin bindiga da aka kai a wata mashakatar dare ta El Lawadi a Colorado. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce janyewar Rasha daga kasuwan na baya-bayan nan ta gudana cikin tsanaki, kuma samun nasarar watakila ya ta'allaka ne kan inganci da sahihancin runduna ɗaya a ƙarƙashin jagorancin General Sergei Surovikin. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafar duniya ta FIFA Gianni Infantino ya mai da kakkausan martani kan sukan lamiran hukumar da Qatar kan cewa sun take hakkin ma'aikata bakin haure da aka shigar a ƙasar ta gabas ta tsakiya.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wani jirgin saman sojan Najeriya ya halaka wasu mayakan Boko Haram 16 a jihar Borno. Yayin da ake bikin ranar yara ta duniya, wasu iyaye mata da aka ci zarafin 'ya'yansu a Ghana sun yi kira ga hukumomi da su rinka gaggauta yin shari'ar da ta shafi cin zarafin yara. Bayan nan kuma za mu leka ƙasar Qatar domin jin shirye-shiryen da ake yi na fara gasar cin kofin duniya ta maza. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin rayin da kuma sauraro kan turo mana ta email. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. An kashe mutane 5, wasu 18 kuma suka sami raunuka a wani harin bindiga da aka kai a wata mashakatar dare ta El Lawadi a jiya Asabar, kamar yadda 'yan sandan Colorado suka bayyana. Wani da ake zargi da kai harin ya shiga hannun 'yan sanda, inda kuma ake kula da raunin da ya samu bayan kai harin a mashakatar Club Q, kamar yadda shugaban 'yan sandan Colorado Springs Pamela Castro ya faɗa a wani taron manema labarai. Castro ya ce 'yan sanda sun sami kiran farko ne 'yan mintuna kafin karfe 12 na dare dangane da harin. A jerin ayyukanta da aka wallafa a kafar intanet ta Google, mashakatar ta Club Q ta bayyana kanta a zaman wurin shakatawa na 'yan lawadi da maɗigo na manya da ke shirya shakatawar dare. A shafinta na Facebook kuma, mashakatar ta Club Q ta bayyana alhini da matukar girgiza kan harin da aka kaiwa jama'ar ta, inda ta ƙara da cewa, muna godiya ga matakin gaggawa da abokan hulɗar mu suka ɗauka na damƙe maharin wanda ya kai ƙarshen wannan harin na tsana. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri na yau da kullum a yau Lahadi cewa janyewar Rasha daga kasuwan na baya-bayan nan ta gudana cikin tsanaki, kuma samun nasarar hakan watakila ya ta'allaka ne kan inganci da sahihancin runduna ɗaya a ƙarƙashin jagorancin General Sergei Surovikin. Ma'aikatar ta ce mai yiwuwa asarar motocin Rasha ta tsaya ne a gwammai a maimakon ɗaruruwa, yayin da duk wani kayan aiki da aka bari sojojin Rasha sun sami nasarar lalata shi ta yadda Ukraine za ta amfana da shi ba. To sai dai kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa sojojin Rasha sun ci gaba da kasancewa cikin rudani sakamakon rashin ingantaccen shugabanci na ƙanana da matsakaitan shugabanni, kazalika da al'adar ɓoye gaskiya. A jiya Asabar, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce tsaron Ukraine yana da tasirin duniya baki ɗaya. A wajen taron tsaro na ƙasa da ƙasa na Halifax a Canada, Austin ya yi gargaɗin cewa mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine yana nuni da yanayin duniya, inda ƙasashe masu makaman nukiliya za su iya yin barazana kan sauran ƙasashe. Austin ya ce abokan mulkin mallaka na Putin suna kallo, kuma za su iya matsayar cewa samun makaman nukiliya zai ba su damar farautar nasu, kuma wannan kan haifar da wani mummunan yanayi na yawaita da yaduwar makaman nukiliya, in ji shi. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA Gianni Infantino ya mai da kakkausan martani kan sukan lamirin hukumar da Qatar, inda ake fafata gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta bana, kan cewa sun take hakkin ma'aikata bakin haure da aka shigar a ƙasar ta gabas ta tsakiya, bisa alƙawarin cewa za a biya su haƙƙoƙin aikinsu a aikin giggina filayen wasa da dama da ake buƙata domin gasar. A yau ina ji na kamar ɗan ƙasar Qatar, a yau ina jin ni Balarabe ne, a yau ina jin ni ɗan Afirka ne, a yau ina jin ni mai naƙasa ne, a yau ina ji na tamkar ma'aikaci bakin haure, Infantino ya faɗa a jiya Asabar a taronsa da manema labarai na farko na gasar tacin kofin duniya. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da haɗakar wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga Qatar da FIFA da su karɓa tare da yin ƙoƙarin biyan haƙƙoƙin da aka tauye na aikin dubban ma'aikata bakin haure waɗanda suka sha wahala a yayin kimtsa Qatar domin ta karɓi bakuncin gasar. Ƙungiyoyin na kare haƙƙin bil'adama sun zargi Qatar da sanya ma'aikatan bakin haure a cikin mummunan yanayin aiki wanda ya hada da ƙin biyan su haƙoƙin su na ayyukan da suka kwashe tsawon sa'o'i suna yi a cikin tsananin zafi.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Wani jirgin mayakan saman sojan Najeriya ya hallaka wasu mayakan Boko Haram 16 a ƙauyen Banki da ke ƙaramar hukumar Bama a jihar Borno. Wakilin Haruna Dauda Biya aiko mana da ƙarin bayani daga Maiduguri.
Wani jirgin mayakan sojan saman Najeriya ya hallaka yayan ƙungiyar Boko Haram guda 16 a ƙauyen Banki da ke ƙaramar hukumar Bama a jihar Borno da kuma kishiyar arewa maso gabacin Najeriya. A wata sanarwa da mayakan sojan Najeriya suka fitar kuma suka aiki wa manema labari sun nuna cewa a ranar 17 ga wannan watan ne sojojin saman Najeriya suka yi lugudan wuta akan waɗannan 'yan ta'adda har suka hallaka guda 16 daga ciki a garin Bankin da ke jihar Borno, garin kuma da ke iyaka da kasar Kamaru. A wata sanarwa da mai magana da yawun sojan saman Najeriya zagazola makamai fitar a garin Maiduguri ya shaida manema labarai cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram din sun kwashi kashin su a hannun waɗannan mayaka da ke da iyaka da kasar Najeriya da Kamaru da kuma ke da sirrin kilomita 134 daga Najeriya zuwa kasar Kamaru. Yace jirgin mayakan sojan Najeriya da ake kira su Fatu Kano ya dinga sakar ma waɗannan mayaka bumabumai ne da har ya sa da waɗannan mutane guda 16 kuma sun samu bayanan waɗannan mutanen ne sakamakon irin bayanan da suke samu a wajen al'umma da suka kai ma waɗannan mahara hari da kuma kokarin samun mazuguni a wannan ƙauye. Rahotanni na nuna cewa waɗannan mahara na shirin tsugunar da kansu ne a kusa da inda jami'an sojan Najeriya suke a garin Banki da ke ƙaramar hukumar Baman da kuma ke kan iyaka da kasar Kamaru don kai ma waɗannan jami'an sojan hari, amma sai suka samu labari sannan suka kai masu wannan hari. A wani labarin makamancin haka kuwa jami'an sojan Najeriya na operation haɗin kai da ke nan cikin garin Maiduguri ta ce ta kame wasu mutanen sa kai na civilian JTF guda 8 da kuma ke taimaka a yayin ƙungiyar Boko Haram da kayayyaki irin na yau da kullum a ƙauyen Yukami da ke ƙaramar hukumar Bama a jihar Borno. Waɗannan mutanen civilian JTF dai ana zargin su ne da kai ma a yayin ƙungiyar Boko Haram man fetur da gidansu guru da kayayyakin abinci da dai wasu ababa don taimaka a rayuwarsu a makoyan nasu. Ta ce akwai irin waɗannan baragurbi da ke aiki da matasan sa kai na civilian JTF din wanda kuma za su yi kokari su ga cewa sun zakulo irin waɗannan matasa tare da sauran 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram din. To wai shin ya mutane suke kallon irin wannan nasarori na jami'an sojojin Najeriya? Ga dai abin da wasu ke cewa.
Alhamdulillah, wannan abun an dade ana yi kuma a ci gaba da yi duk da ma kauyukan ana maganan gwamnati tana cewa 100% kauyuka an samu tsaro, amma har yanzu akwai dan rina a kaba wanda ya kamata a sake tashi sojoji kar su gaji. Mun san kokarin da suke yi irin yanayin da muke ciki, kabar iyalinka shekara 2, shekara 3, shekara 4 ka zo kana ta kare rayukan mutane, Allah ya saka musu da alheri.
Alhamdulillah, mun bi so da mun kullun a ce mana suna samun nasarori. A yanzu idan an ce mana sojoji suna samun nasarori, muna yadda 100% saboda mun san cewa wanda gaske suke yi yanzu, kuma mun tabbata cewa mu ma muna yi musu addu'a kuma Allah ya ci gaba da ba su nasara a koda yaushe ne.
Wasu mutane kenan a jihar Borno ke bayyana ra'ayinsu game da nasarorin da jami'an sojojin Najeriya ke samu musamman ma game da yaki da 'yan ta'adda. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Faforoma Francis ya yi wani balaguro da ba sabon ba a jiya Asabar, inda ya koma mahaifar mahaifansa a arewacin Italiya karon farko tun sa'ar da ya hau kujerar domin bikin cika shekaru 90 da haihuwar wani kaninsa da ya daɗe da sani a matsayin Giorgio. Ziyarar Francis ta kwanaki biyu a mahaifarsa ta asali ta bayyana wasu daga cikin muhimman abubuwa na fadar Papa Roma da suka hada da girmama tsofaffi da kuma dimbin jama'ar da suka yi hijira. Ziyarar ake bance ta jiya Asabar ta zo ne kafin wanda zai yi a bainar jama'a a yau Lahadi domin wani taron ibada ga mabiya addini na cikin gida, inda Francis zai yi bayani kan yadda ahalinsa suka yi hijira zuwa Argentina. Mahaifin Papa Roma Mario Jose Francisco da kakanninsa sun isa Buenos Aires a ranar 25 ga watan Janairun shekara ta 1929 domin tadda wasu 'yan uwa da suka bi sahun ƙarshen tsoho da daddiyar hijira daga Italiya. Elon Musk ya sake dawo da shafin Twitter na tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Musk, sabon mamallakin Twitter mai cike da cece-kuce, ya sake bude shafin na Trump bayan da kashi 51 cikin 100 na waɗanda suka amsa wata ƙuri'a da aka saka a Twitter suka kada ƙuri'ar amincewa da dawowarsa. Fiye da masu amfani da Twitter miliyan 15 ne suka kada ƙuri'ar. Twitter ta rufe shafin Trump ne bayan da wasu magoya bayansa suka kai samami a ginin Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021, a yayin da 'yan majalisar suke cikin zaman tantance nasarar da shugaban ƙasa Joe Biden ne samu a zaɓe. To sai dai har yanzu ba kai ga tantance ko Trump ɗin ya aminta da dawowa shafin nasa na Twitter ba. Na ji labarin cewa mun sami ƙuri'u masu yawa na dawowarmu a kan Twitter. Ban damu da wannan ba, saboda ban ga dalilin yin hakan ba, in ji Trump a jiya Asabar. Tun lokacin da aka rufe shi daga kafar Twitter, Trump ya kaddamar da tashi kafar sada zumunta mai suna Trump Social.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan za mu leƙa ƙasar Ghana. A yau 20 ga watan Nuwamba ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar yara ta duniya domin muhimmancin da yara ke da shi, tare da tabbatar da an kare haƙƙoƙin yara kamar yadda dokoki suka tanadar. Wakilinmu Hamza Adam ya duba mana wannan batu, kuma ga rahoton da ya haɗa mana daga Kumasi.
Bikin bana na zuwa ne yayin da ake samun karuwar tauye haƙƙoƙin ƙananan yara a wasu ƙasashen nahiyar Afirka, ciki har da Ghana. Aikin kwadugo da ke hana yara zuwa makaranta da faɗe da farmaki na daga cikin matsalolin da ƙasar Ghana ke fama da shi, abinda masu ruwa da tsaki ke buƙatar da gwamnati ta ɗau mataki a kai. Asiya Muhammad tsohuwa ce mai shekaru fiye da 60 da haihuwa a duniya, ta koka kan tafiyar Awenian da ta ce mahukunta a Ghana ke yi wajen zartar da hukunci akan wani mutum da ake zarga da kazartar da jikan yanta mai suna Humul Khairi, mai shekara 8 da haihuwa a duniya ta hanyar mata haɗe, abinda take buƙatar da gwamnati ya ringa hanzarta shari'ar masu haɗe a ƙasar.
Yaro aka yi mai wani abu haka, ya bari shi bakwai guda ya yanke hukunci, ya samu na roƙon gwamnati ya mai da hankali kan irin wani abu haka. Duk wanda ya mai yaro wani abu haka, to duk dokan da ya kamata a yi mai wallahi a ce shi tara, ya sa gwamnati ya duba ya gaggauta irin maganan ga.
Sai dai Amina Muhammad mai fafutukan kare haƙƙoƙin ƙananan yara a Ghana ta ce kodayake gwamnati na nata iya kokari, amma har ila yau dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
Muna roka gwamnati, muna da Ministry of Gender and Child Protection, amma suna nasu, government kuma na nashi, amma muna so mu kara fadiwa gwamnati yayi kokari ya taimaka muna da yaran mu. Don yau in ka gangana gan da muke ciki, akwai matsala dewa kan yara, kuma manyan ga kuma muna da waran su baban da muke da yaran da bai da kyau. Yanzu aka akwai wata ma inda an kare yariyanta na mace, har yau muna da ministry, muna da lawyers, muna da menene, amma har yau ba samu justice amma yariya umanta ba har yau. Ga don shi muna roka da NGOs da lawyers da su kuma suke taimakawa a taimaka da waranga yara.
Na tuntubi Malam Ahmad Badawi, jami'in sadarwa na gwamnati, an yi masa tambaya ko shin akwai wasu matakan da gwamnati ke dauka ne domin ganin an shawo kan wannan matsala, inda ya kada baki yana mai cewa kwarai kuwa gwamnati na da hukumomi da dama da suke kare haƙƙoƙin ƙananan yara.
Muna da Social Protection and Children Ministry da ke kan wanga mataki suna duban lamarin yara inda aka molest yaro ko dai an rape yaro. To wanga duka gwamnati ya aje a duka lamarin yara. Then addition akwai institution da ake ce musu dafso da tsarin politai kuma kenan su kuma yara so da yawa su ke abin da four victims from domestic violence kuma na nan gwamnati yake use ya duba lamarin yara ciki kuma juvenile laws in country nan kuma bai bar yaran ba so wannan kuma jinkirin da ake yi kan lamarin yara da hukunci definitely institutions gwamnati da na buga sunan su ga through when aka samu aka kai musu kara suke duba at least make sure wannan an process within time because justice delayed is also sometimes justice denied yanda ake wannan ake duba wannan institution duba kan wannan at least a day execute after that action on whatever yaron nan ke tafa.
Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, yanzu kuma bari mu leka ƙasar Qatar mu ji irin wainar da ake tauyawa. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i kaɗan a buɗe gasar cin kofin duniya ta maza, wanda ƙasashe 32 ke halarta, ciki har da ƙasashe 5 daga nahiyar Afirka. Gasar ta bana dai ita ce ta farko da za a buga a yankin ƙasashen Larabawa. Dangane da haka na tuntuɓi abokin aikinmu Khali Abdu. Da yanzu haka yake can ƙasar Qatar. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i kaɗan a fara gasar cin kofin duniya ta maza a Qatar ta 2022. Kowane hali ake ciki dangane da shirye-shiryen buɗe gasar yanzu?
Yanzu saura kamar awa guda hudu kafin a fara wasannin Qatar da su fuskanci Ecuador. Kuma yanzu duk jama'a mutane daga kasashe daban-daban da suka zo kallon wasannin suna kan shirin tafiya a kallon Qatar da Ecuador. Yanzu ko ina ka je aka ga jama'a suna farin ciki suna murnan wannan wasannin da za a fara. Kowa ya sa ido ga me wannan wasan na fari tsakanin Qatar da Ecuador.
Menene ya fi ɗaukan hankali a gasar?
Kamar yadda na faɗi wasan Qatar da Ecuador ne kowa ya sa ido a kai yanzu, amma banda haka akwai ɗan tashin hankali da aka samu saboda gwamnatin Qatar ta hana saida giya a stadium, saboda haka wasu daga wasu kasashe da suka zo suka sa ido cewa za su iya sayan giya a stadiums ɗin kuma yanzu aka ce musu ba za su iya ba, saboda haka wayansu su ba su ji daɗin haka ba. To banda dai hakan ko ina dai akwai farin ciki ana sa idon kallon wannan wasan da za a fara tsakanin Qatar da Ecuador.
Ƙasashe nawa ne za su buga gasar?
Ƙasashe guda 32 ne za su kasance a gasar, kamar yadda ka sani. Kasashe guda biyar ne suka taho daga Afirka.
Wace ƙasa ake hasashen za ta lashe gasar?
Akwai ƙasashe guda da ake sa idon za su lashe gasar, kamar Brazil, akwai kuma France, akwai Portugal, kamar yadda ka sani Cristiano Ronaldo zai kasance, akwai kuma Argentina inda Leo Messi shi ma zai kasance. Banda haka kuma akwai wasu kasashe kamar Spain da kuma England. To wayannan kasashen ne ake gan cewa ɗaya daga cikin su da dama zai lashe gasa.
Muna godiya Khali Abdu, insha Allah za mu tuntuɓe ka a shirye-shiryenmu na gaba. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mi sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannun mu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, sakoran shirin. Madalla. To a wannan makon shirin matasa a duniyar gizo zai duba ne kan labarin wasu matasa da ya kara da kafofin yanar gizo a makonnin da suka gabata, bayan da wata kotun magistrate a jihar Kano, Najeriya ta same su da laifin bata sunan gwamnatin jihar. A wasu hotunan bidiyo da suka wallafa a dandalin sada zumunta na TikTok da Facebook, wannan batu dai ya haifar da muhawara mai karfi sakamakon hukuncin da aka yanke na yi wa waɗanda ake zargi da aikata laifin bulala 20 da kuma biyan taron naira 20,000 kowannen su, hada da share harabar kotun na tsawon wata guda. Zalika kotun ta umarce su da su sake wallafa wani bidiyon a shafukan su ta yanar gizo wajen neman afuwa ga gwamnan na jihar ta Kano. Matasan masu suna Mubarak Isa Muhammad da Nazifi Muhammad Bala na shirye gajerun bidiyoyi na barkwanci ne, inda akasari suke kwaikwayon muryoyin wasu fitattun mutane har ya kai ga sun yi wannan bidiyo ta musamman kan gwamnar. Akan haka dai shirin ya jiyo ra'ayoyin matasa game da batun la'akari da yanda matasa kan shagala wajen dora kowane irin abu a shafukan su ta yanar gizo ba tare da tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo ba.
Da farko dai suna na Sadiya Lawan Garba. Kamata duk wani shugaba ya kamata a dinga ba shi girman sa, bai dace a dinga irin wannan abubuwan da suke ba gaskiya bai dace ba gaba daya. Ko dan nan gaba irin wannan in ta faru sai ka kiyaye gaba, saboda in hakan ta kuma faru za a yi ninkin wanda ya fi wannan a yanzu a haka. Na koyi darasi sosai saboda gashi an yanke hukunci ma sun tafi gidan birsu, ga kuma shara da aka basu, ga bulala da za a musu, hakan ma ai za a koyi darasi ko dan nan gaba.
Da farko dai suna na Amina Said Hussein. Gaskiya zan kiyaye sosai saboda tunda dai gashi su an yi musu hukunci, kai ma sai ka kiyaye nan gaba. Idan za ka tashi za ka amfani da social media ka san abin da za ka dinga yi, ba wai sai ka yi abin da za ka yi laifi har a kama ka ai maka hukunci kamar haka ba.
Suna na Hafsat Abdullahi Sabo. Ina yin Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp. Dama social media an yi shi ba don ka dinga bata mutane ne ba, an yi shi ne domin ka dinga passing information ga mutane, amma ba ka ci zarafin wani ba. Na koyi darasa da yawa don wannan hukuncin da aka yanke musu, ni gaskiya ba zan iya daukan shi ba.
Ke gana tare da Nura Rabi Samegu. Eh, sosai ina amfani da hanyoyin social media sosai ma kuwa. Ina yin WhatsApp, ina yin Facebook da sai Instagram da dai sauransu. Gaskiya wannan hukunci yayi daidai, saboda dama dai gaskiya ga tarbiyya mata addinin musulunci bai kamata ma a ce mutum ya bata wani ba ma ballantana a ce shugabanka. Kuma wannan hanya ma an kirkire ta ne domin wayar da kan al'umma domin sada zumunci da yin abubuwa wanda ya kamata wanda addini ya dare, ba a maida wannan hanyoyin sadarwa na zamani ba a maida su wata hanya wacce za a dinga cin mutuncin al'umma ba. Gaskiya wannan hukunci da aka musu yayi daidai, wannan ya nuna cewa gaskiya komai zakai a tsakanin wayannan hanyoyin kababan sadarwa dole ka tsaya kai abin da ya kamata, ka san wanda zakai na daidai wanda ba daidai ba ka rabu da su.
Abba Abdullahi. Ina amfani da Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter da WhatsApp da Facebook. Gaskiya wannan darasi ne kuma kalubale ne ga duk wanda suke irin ire-iren yin tunanin ma za su iya irin wannan ko suke kwatantawa, so hakan zai sa su daina. Kuma mu ma gaskiya mun kara wa'azantuwa da wannan abu, tunda me at least kai ma zakai take action akan wasu abubuwa da kake yi, maybe zaka ringa making serious akan posting din da kake so zaka yi, zaka ringa tabbatarwa cewa wannan abun da zan yi daidai ne ko ba daidai bane. Kuma ya daidai gurgudu dai ana kokari a ga za a yi abun da ya kamata, tunda gaskiya ma a kaida ma mutane ya kamata su san me ya kamata su posting da abun da bai kamata su posting.
Yawancin dandalin sada zumunta da ake da su a yanzu hana kirkiran su ne idan nishadi, wanda hakan ke ba masu amfani da su damar bayyana baiwar da suke da shi. Sai dai irin yanda wasu ke wuce gona da iri yasa gwamnati jan burki tare da kokarin saka doka da za su sa ido akan abubuwan da ake watsawa a kafofin. Barista Amina Umar ta yi karin haske kan dokar da ta yi magana akan cin mutunci ko kimar mutum.
Akwai doka wadda take a ƙarƙashin kundin tafikar da laifuffuka na Najeriya, kuma kamar yadda muka sani akwai na ɓangaren kudu daban, akwai na ɓangaren arewa. To a ƙarƙashin ɓangaren tafikar da laifuffuka na jihohin arewa da muke cewa Criminal Procedure Code, ina ga section 295 shi ya yi magana akan me ake nufi da defamation of character. Wato mutum ya yi wani abu wanda zai taɓa mutuncin wani, ko ya sa mutane su kyamace shi, ko ya sa mutane su gasgata wani abu wanda ba haka bane. Bukata tabbatar da cewa akwai defamation of character. Kuma an faɗi yaya defamation of character zai ya zama defamation of character, wato taɓa mutunci ko muhibbar mutum ko kimarsa. Wanda aka ce na farko dai sai ka watsa abin, wato kai publicizing ɗin shi mutane su gani. gani kuma ya zama na cewa abin da ka faɗa din ba haka bane, is untrue, kuma ya zama na cewa wannan abin da kai ya jawo mutunci ko darajar wanda kai wa ya zube. Kuma doka ta faɗi cewa wannan shi laifi na defamation of character, za a iya kallon sa ta fuska biyu, za a iya kallon sa ta fuskar laifi na criminal offense, kuma za a iya kallon sa ta fuska ta mutun da mutun, wato civil offense ya danganta. So wannan abin da yaran suka yi, abin da daman kullum muka sani a doka shine ita doka kamar wani abu ne sandararre, baya motsi, amma duk sanda aka motsa shi, in yi motsi aka fassara shi aka ce haka yake haka yake, to tunda har kotu ta kalli wannan abin da yaran suka yi, kuma har ta yadda cewa sun taba mutuncin mai girma gwamna, mu a matsayin mu na masana doka, masana shari'a, zamu ce wannan abin yayi testing kuma ya fado a daidai inda ake bukatar sa a shari'a. Wanda yake ganin kaman ba haka bane, kai abin bai kai a ce ya zama defamation of character ba, to zai iya testing, wato ya gwada dokar ta hanyar yin appeal. Amma a yanzu kusan za a iya cewa wannan dokar an samu hujjoji, ta cika, ta yi daidai da yanda ake neman ta, shi yasa har hukunci ya fada akan ta. Amma kuma idan muka kalli abin ta hanyar social interaction, ko mu ce ta yanzu abin da muke samu na social media, wani zai iya tunanin to menene ma a ciki, wasa ne, wanda kuma abin nan kusan duk duniya ana yi, manya-manyan shugabannin kasashe su Bill Clinton, su Donald Trump, zaka ga 'yan kasa ana kwaikwaya ana yi. A Najeriya ma muna da comedian din da yake kwaikwaya shugaban kasa, ake yin wasu abubuwa. To amma idan wanda aka yi wa din bai nuna ya damu ba, za a iya cewa ba laifi bane, amma aka nuna ya damu, to ya damu.
Kuma sauraro, a nan shirin na wannan makon zai da sa'aya, sai kuma na gaba idan Allah ya kama za mu daura kan sharhin barista Amina Umar da kuma jin dalilan da ke sanya matasa watsa kowane irin abu a shafukan su na yanar gizo ba tare da tantancewa ba ko la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, musamman wakilinmu a jihar Kano Mahmud Kwari, Nishan sai Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi, mu sake haduwa a shiri na gaba.
A gaida Shamsiya, bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraronmu. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Bello Isiyaku, birnin Fulani, ƙaramar hukumar na faɗa jihar Gombe da ke ina taya ɗaukacin yara manyan gobe, murnar zagayowar ranarsu ta duniya, wato ranar yara ta duniya, da wannan nake kira ga ɗaukacin hukumomin ƙasashen duniya da cewa su ɗauki matakan da suka dace wajen magance ɗumbin matsaloli da ƙalubale da yara manyan gobe ke fuskanta, kama daga cin zarafinsu da musguna musu a wurare mabambanta. Sako na gaba ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Ya ce, assalamu alaikum Joye Hausa. Rahoton da hukumar ƙididdigan Najeriya ta fitar da mutane miliyan 133 a Najeriya, musamman a yankin arewa na cikin ƙangin talauci. A gaskiya wannan lamari abin tsoro ne da fargaba matuƙa, muddin gwamnati ba ta samu hanyar da za ta magance wannan matsalar ba. Sai sako daga Shawa Adamu Rajau, ya ce, ba abin mamaki ba ne, don an ce yankinmu na arewa ne talauci ya fi wa kakagida a Najeriya, kuma laifin duk na shugabanninmu ne, domin dai da talauci suke amfani wajen cimma burinsu a lokacin zaɓe, to ya za a yi ko su yi ƙoƙari wajen kawar da shi? Allah ya kyauta. Kafin mu ƙarƙare, ga murtala ya sake dawa da labarai amma a taƙaice.
To Hafiz, a taƙaice, an kashe mutane 5, wasu 18 kuma suka sami raunuka a wani harin bindiga da aka kai a wata mashakatar dare ta El Luwadi a jiya Asabar, kamar yadda 'yan sandan Colorado suka bayyana. Wani da ake zargi da kai harin ya shiga hannun 'yan sanda, inda kuma ake kula da raunin da ya samu bayan kai harin a mashakatar Club Q, kamar yadda shugaban 'yan sandan Colorado Springs Pamela Castro ta faɗa a wani taron manema labarai. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri na yau da kullum a yau Lahadi, cewa janyewar Rasha daga kasan na baya-bayan nan ta gudana cikin tsanaki, kuma samun nasarar hakan watakila ya ta'allaka ne kan inganci da sahihancin runduna ɗaya ƙarƙashin jagorancin Janar Sergey Surovikin. Ma'aikatar ta ce mai yiwuwa asarar motocin Rasha ta tsaya ne a gwammai a maimakon ɗaruruwa, yayin da duk wani kayan aiki da aka bari sojojin Rasha sun sami nasarar lalata shi ta yadda Ukraine ba za ta amfana da shi ba.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba daya. Sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyi ne da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.